Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na
A bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani take ko in ce jiya take sallah
to jama'a barkanmu da wannan lokacin kuma barkanmu da sallah muna fatan an yi sallah cikin koshin lafiya mallam Usman barkanmu da wannan lokacin
haka yake daula ai jiya take yau take duk wannan satin gaba ɗaya hakan take sallah kawai
ka san mu kan tsinawa muna sallah kwana biyu zuwa uku muna hawan sallah muna hawan bariki
eh to gaskiya ga tankan kuma kana muna yin hawan daushe ne sa hawan turai ne
ai da kuwa yi
hawan turai ne hawan nasarawa ne hawan fani sau ne duk gasu nan dai a zariya ma ana yi ana sa hawan daushen ne duka Allah kuma ya bamu ladan azumin da ya gabata.
Amin. Allah kuma ya ƙara maimaita mana ya sa muna da rabon garin
nan. Zauran mun amin daule zauran mana da kasashen mu lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana da karuwar arziki.
To amin amin.
To bari mu ci fara yin gaisuwa.
Eh akwai wani sako na musamman wani ne ya aika mana ta email kusan yau kwana 4. Yace assalamu alaikum filin abari ya huce. Gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ma'aikatan muryar Amurka maza da matan su da fatan suna cikin koshin lafiya Allah ya sa hakan amin. Ni mai sha'awar wannan shirin naku ne na abari ya huce dan haka ina son ku sani cikin jerin sunayen masu sauraron ku.
Kama shi.
To fa. Sannan a kodayaushe kowace matukar rana idan dai Allah ya sa ina cikin koshin lafiya babu rana Asabar inda za ta wuce ban saurari wannan shiri mai farin jini da ƙayatarwa da ilmantarwa. Kuma a ƙarshe wannan makon Allah ya albarkace ni da haihuwan ɗa namiji har an rada mashi suna Harisu. Allah Ubangiji ya ƙara muku zaka a gudanar da wannan aikin naku da gani Malam Ango malami makaranta ya wuri madalla Malam Ango.
Haka yake to mun gode sosai. To kuma Allah ya raya Harisu.
Ina fatan kai sallah lafiya da kai da iyalanka.
Amin amin. To yanzu za ki dan yi mana sakonnin da suke nan na shafin Facebook ko?
Eh kamin shiga fa shafin Facebook akwai wata gaisuwa ta musamman shi ma guda ɗaya ne shi ma ya aika mana a sakonnin mu ta email din inda yace gaisuwar sallah kada ku manta da ni. Sunana Suleiman dan Farauta Gurbana. To Malam Suleiman muna fatan kai sallah lafiya kuma kana cikin koshin lafiya muna mika gaisuwar mu gare ka da iyalanka.
Haka yake to Allah maimaita mana.
To amin. To gaisuwar mu na abar ya huce zuwa ga Buhari Musa Madalla tare da Umar Yusuf da Bashir Hassan. Gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga Alhaji Umar Jibrila tare da dan jinjini Bulan Yaki tare da Abdul Ahmad da kuma Saminu Muhammad. Gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Nura Jibril da kuma Ishaqa Sa'adiya da ba'a na kawo da kuma Abubakar Abba. Fatan alherin abar ya huce zuwa ga Aliyati Garba tare da kuma Abbas Yusuf da Jibril Umar na Basa. Gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Najib Bammali tare da Tasi'u Musa dan Kunkuru. Fatan alherin abar ya huce zuwa ga Bashir Tsalha tare da Aminu Tamimu tare da Ali Muhammad Malanta. Sai takardar da ke karshe ta hannuna fatan alheri zuwa ga Yusuf da kuma Jafar Ahmed. Gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Awwal Mabu da kuma Mustafa Suleiman. Gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Biliya Zazzaki Zalla. To daga karshe sai zuwa ga Muhammad Uba tare da Lawal Bala Azare. Muna fatan kun tashi cikin koshin lafiya kuma kun yi sallah lafiya.
Haka yake. To sakon da zan shiga ko ince sakonin da zan karanto daga email ne inda Musa Hadarin Asaba da magaran yace fata na gari Lamiri in ji Hausawa dan Allah ku bani dama domin in mika sakon barka da sallah zuwa ga Ashiru Usman Sabuwar Gwaram da Tanimun Inuwa Zangon Buri da Prinstasi bin Abdalla Azare da Hamidu Kalallabuwa a jihar Dufa. Fatan sallah lafiya a gare su. To bayan shi kuma sai sakon gaisuwar fatan alheri shi ma na email din yanda yace fatan alheri zuwa gare ku Usman Kabara da Daulat Salim Mini Bala Muhammad Damban jihar Bauchi. Muna godiya.
So Malam Bala muna godiya.
To sai kuma wannan yace daga masu sauraron ku yau da kullum Janar Sakatare Isa Lawar Girgir daga jihar Yoba a Najeriya da kuma Malam Sani Mai Lemo da Apple da Ayaba da kan kana da ke kwanan Gadara Potaskum jihar Yoban a Najeriya. Mun gode da wannan sakonni naku na gaisuwar fatan alheri zuwa ga abari ya huce da abokan arziki. Ko mun dan je mu shakata mana. Ai sallah ce fa.
Sallah ce.
Yawa.
Yeah. ke karkukula da idan ta dai a sakarka daren jiya ne ta yanke haninta da arsa to ku yi kuma ta halin ta sai mai kuwa haba
daren jiya karshen bakin cikin mai kunci daren jiya mumun gabai idan ma abinci daren jiya an sha da wanda ke yin bacci kar ku taba sai kun ta ya dara arsa
a a ne na fada me zan fada muku kullum mai darasi ya bale shi ko koyo ce ku tafi mu je ban ce tsaya daga nan ba haba kai
kin san makon da ya gabata mun yi magana akan cewa akwai labarai guda biyu da nace miki akwai na babbarbare limamin Kanuru ko da kuma na wani platin da ya kai shanu kasuwa yanzu za iya rage naki wanne za a fara
kai in ce fulani a ce na sa ku gaba kai in ce bare bare kuma
eh a ce shi ma dai
jangon
kenan
yanzu zabi
to bari mu tsaya tsakiya bari mu yi kaci cika su
ta yi biyu duk wanda
ya biyu uku hudu daya biyu uku hudu ya fada kan labarin
babbarbare
la to bari a yi sai ai na babbarbaren ai da na babbarbaren a daina murna wai labarin wani bafulatani ne daga Isuhun Dila Faki a jihar Kaduna ya aiko mana yace labarin wani bafulatani ne ya kai shanunsa kasuwa ya sayar bayan an bashi kudin sa sai ya zuba kudin a cikin dogon takalmin nan nasu dole da suke kiran shi Rambul ya hawo mota zuwa gida suna cikin tafiya sai suka yi kitabus da barayi an fashi kenan duk fasinjoji da ke cikin mota kowa ya fita da gudu ya nufi daji domin tsira da ransa da kuma dukiyarsa ciki har da wannan bafulatani sai barayin nan suka biyo bayan su da gudu sai suka yi nasarar kama wannan bafulatanin suka caje shi ba su ga samu komai ba sai naira 20 katal a cikin aljihunsa sai barayin ko kuma sai shi shugaban kaman barayin kenan suka yi tambayar bafulatanin ka san baka da kudi amma kake gudu
to
fa tunda kai agugar gudu ne idan ka bada kudi ko kuma tsira da rai to me ba ina ga zai ce idan ya tsira da ransa ko to sai bafulatani abinka da dan fulani kawai sai yace da su ai na saka kudin a cikin takalmi na Rambul ne za ku karbe shi yasa nake ta gudu in kuka karbi takalmi dan take sai ya tsira da dama kudin ne a cikin Rambul din nan yace kwaye ko sai ya turo kawai ya mika musu su gani suna karba suka ce yi daji a guje
to fa
ya fasa da gudu ne daji to sun kuma karbi takalmin
ba Rambul ba ku
ba kudi ba ba
an sha da kyar
ba shi ta tafi
bayan kudin shanun
to na bafulatani kenan
dota ai yare dota a sharwarwa dota ai yare dota ai yare dota ai yare dota a sharwarwa mai tauraro na ban
da sauci ya sauya fada wa mai fati gora yau ce ranar tafiya a gaban jani ga wani mai jina kiriya mai dukan sauci da ganga mai taken lashan ruwa kina na ya sauya lokacin yin har zai zo maka bane bani sai ka shirya mai sauraro na dan jin dalin gangarbi ne muke fagenawa aiye wata lafiya tana magana wai ma ta muka wawaka kuma in na ka dau sautin ai da madan sai tun taka sai ya zama dole ne sai ya fito ranar tuka sai doki ya kai doki akwai liya sai za ka diyo garar garar rawa
dole he kuma na babarbare
to ka bari mu ziyara ta babu jina babarbare
shi kuma
muna fatan kuna sauraron
wannan su kuma wannan baffa damare potta ya aiko da wannan yace daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa kin ga ba Fulatani ne yace assalamu alaikum sashin wannan zauri ko kuma shehunnan wannan zauri ina gaida daukacin ma'aikatan sashin Hausa na murya Amurka to
muna ansawa
sai yace labarin wani limamin Kanuri wani alaramma ne Kanuri ke yi wa wata unguwa limanci a wani gari arewa maso gabashin Najeriya akasarin masu sallah a wannan masallacin Fulani ne wata rana ana sallar asham a watan Ramadan irin kamar watan Ramadan da ya wuce kenan sai aka samu matsala wasu mamu suna ganin cewa raka'a daya aka yi don haka ya kamata a tashi a karo raka'a daya sa'annan a zauna a sallami a gefe guda kuma kamar irin rafkanuwa din nan kenan a gefe guda kuma wasu suna ganin raka'a biyu aka yi kuma ya kamata a zauna a yi tahiyya a sallami limami ya yunkura zai tashi sai wasu daga cikin mamu suka masa tasbihi din nan da ake subhanallah da ake cewa sai yana kokarin dawowa domin ya zauna sai wasu kuma suka yi masa tasbihi su ma irin subhanallah kin ga za a ruka shi kenan sai liman ya rikice a fusace ya kada baki yace haba fulata kin saka suke tofa haba fulata to ka kwanta ne
tofa
sai an tashi an ce ta tashi subhanallah za ta zauna a cikin subhanallah
wannan yace ba zama wannan yace ba
to ta kwanta ne wai daga waɗanda suka kasa hakuri kawai suka kalkale da dariya sai aka ce a shi kenan
kafin sai ya sake sallah kam
to kin ji lafi kenan fulata ta kwanta ne
fulata ta kwanta ne
eh to ba za ta kwanta ba sai amma dai kuma ta bata sallah
to ni ma akwai wani labarin wani babarbare da abokansa wani ne ya aika mana amma dai
eh sai saboda lokaci
ba zan ba ku labarin ba wannan ma
Allah ya ce mu
da
Allah
ya ce mu da Allah
Mutakin wata don haka ya Allah ku mun tuba wa kai ya Rabbu mun yi tawassuli ga Rasulu mai sauki na kai Allah kai mana arziki dan wanda bai da kamar ya kai yanzu kuma ban duku fa watar da zan yi ta kai da kai in alkhairi ya fito da kai sharri ba za ya mayar da kai arziki ya fito da kai talauci ba zai mai da kai in har rabo ya fito da kai rashin rabo bai mai da kai samu idan ya fito da kai rashin sa ba zai mai da kai dadi idan ya fito da kai wahala ba za ta mayar da kai kyauta idan ta fito da kai ruwa ba za ta mayar da kai nasara idan ta fito da kai rashin ta ba zai mai da kai sa'a idan ta fito da kai akasin ta ba zai mai da kai in tsautsayi ya fito da kai ba wanda zai iya mai da kai in ajali ya kira ka kai ba wanda zai iya tsayi da kai ya dan uwa ga shawara zan ba ka sai ka rike ta kai domin wallahi za fa tafi da kai ka zama musulmi na kwarai wanda za a ji koyi da kai sannan ka zama tawazu kar da kake jiji da kai zauna da kowa lafiya don kar a ke rigima da kai ka zama mutum mai hakuri ko mai akai maka dauke kai ko da fa an saba maka kar da kada muka kau da kai ka guje wa dukkan abin da zai sa jama'a su yi tare da kai kauce wa dukkan abin da zai sa ai Allah wajen rai da kai kuma kar ka ke yin mu'amala wace za ta sa a tsani ka kai kuma kar ka zama makulmaci mai hali irin na munafukai kuma kar ka yarda a ce a jin ka guda da kai da musharrafai ka guji shiga kowanne abu sai idan an sa da kai kar ka ke wulakanta mutane don suna yayin ka kai kuma kar ka ke kyamar mutane wai fadan kafi su kai kuma kar ka yarda da duniya don ka ga yanzu ta nai da kai ai yau idan fa ta nai da kai to gobe za fa ta yarda kai na san ta ba ta da alƙawar halin ta dai da munafukai kuma ga ta ba ta da tausayi halin ta dai da musharrakai sannan ka taimaki al'umma dama idan aka baka kai ka ji tausayin talakawanka mulki din an ka aza ka kai kuma karkiyar mulki ta sa ka kake tunanin baya kai domin kuwa mulki bai da tabbas gobe sai a kawar da kai ko dai ka sauka talalama ko a sanya kwanci a kau da kai ko kuma rana tsaka sai mutuwa ta zo ta kawar da kai.